Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com.
Oh, na.
Hear that.
Hey, it's Balenjin X on this one. 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 Got the kick, you want it, I'm with God's Uchiya.
Mix and master by KDS.
Yo, da nake nota daga nesa sai kawai naji zuciya na tana tafasa na shirye kalaman so kaman wani farfesa shi yasa nace bari na matso dan mu gai sa tin 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 da na ganta sai naji rayuwa tana ta inganta gashi Allah ya mata kyawun halitta I'm love sick ku kira likita ta wannan soyayyen daban ne zuciya na gare ki dai za ta manne I'm taking it slow san ba na garaje ta iya girki tuwon ta baya gudaje ko da shike they wanna separate us amma dai mun dake LG life's good and ina tare dake wanda ba ya san mu dole ya gudu ya fake fake
fake ka fake ka wanda ga fuska zuciya na gode Allah yarin yanta zama tawa ga ta kyakkyawa daga fuskar zuciya na gode Allah yarin yanta zama tawa mu je domin a daura mana aure da ni da ke ai mun dace wancan gayan tsohon zance ne so mu je domin a daura mana aure da ni da ke ai mun dace wancan gayan tsohon zance ga ta kyakkyawa yarinyan ta zama tawa ratsa ni take yi kaman tsawa zan bi a hankali ba gaggawa
ke kika so ni tun bani da tasi tun bana maganin taro da sisi tun ina leburanci akan titi yanzu ki huta na baki garanti nace ba ga ruwan kauna matso ki diba maraba na baki zuciya take zo ki karba an rubuta a aya zamu yi aure har mu haifi yaya kuma zuri'ar mu za ta yabanya ta yi yawa kaman itacen giginya
ta kyakkyawa daga fuskar zuciya na gode Allah yarinyan ta zama tawa ga ta kyakkyawa daga fuskar zuciya na gode Allah yarinyan ta zama tawa so mu je a daura mana aure da ni da ke ai mun dace wancan gayan tsohon zance ne so mu je domin a daura mana aure da ni da ke ai mun dace wancan gayan tsohon zance ne
ta lokaci ai yayu na ku shirin sa su kun gane ai KDS da DJ Fancy nagode dukkan masoya na nagode da ku nike ga dara it's genial everything
dopejam.com